kare girma alhaji kabir kure kin san ka sama gauta fama isa na ya dike ma wakan ki sabake take mina amshi garga maka zan muto wannan karfi gagar doki suka wannan rabin alhaji kabir yino su kure kin san bani bangon gabas arin tafiyar nasara za a gani a gaba
Jigon al'umma